Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau 28 ga watan Maris na shekarar 2023 za mu magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen tafiyar da al'amuran watan Ramadana, musamman ma a ɗakin girki, wato kitchen.
Yake masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu buɗe bukulayi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar Sash House Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa akan yadda mata ke tafiyar da al'amura a watan Ramadan. Binta, gare ku.
Me sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Ya azumi, ya kuma muka ji da ayyukan ibada? So mata a cikin gida su ne jagoran shi wannan azumi, musamman wurin bangaren aikace-aikace da kuma abin da za a ci. A kowane shekara zaga mata ana ta shirye-shirye, ayi kwaliman daki ne, ayi siye-siye ne. Malama Kunsa, da Malama Hamida da Malama Wasila, wannan al'ada ce da duk shekara an riga an san, inde a arewa ne mace inda aka ce miki lokacin azumi ya zo, siyan sabon kwano na tuwon miji ma a lokacin ake yi. Wata ma a lokacin take sake leran dakin ta.
Ai, wata ta dakin ma gaba.
A cikin duka manza ta sake sabon aure.
To aikin san wata ne kwaya ɗaya abu a shekara.
Gaskiya ne.
Allah ya riga ya raya ka ka zo wannan lokaci. To ba gyare-gyaren ka dai fa za ka yi ba. Hadda shirya ma lokacin za ka yi.
To malama Kumsa, kamar yanzu nan da ke fara shimfiɗa, kin ce mata sukan yi shirye-shirye. To wani irin shirye-shirye mata sukan yi lokacin azumi?
Ni dai yanda ni nake yi, nakan yi kwaliman ɗakin girki.
To
shine mai muhimmanci.
Eh, tunda an shiga ofis din an shiga kenan.
Saboda mu samu balance,
a samu fili, a samu iska,
yawa
da wurin da za a zauna a yanke-yanke.
Saboda duk abin da kuma na ɗauko zan yi amfani da shi wankakke ne.
Haka
na riga na tsaftace abina, shine farko abin da nake yi. To na biyu kuma sai na ila wurin da za a zauna a sha ruwan.
Shi ma a'a, da an tana da shi,
an je shi,
amma shi ne da ce an gyaggyara.
Yawa, an shimfiɗa ne, an wanke.
Haka
in tabarmar ce, in ban sai sabo ba zan wanke tsohon. In dai shimfiɗa inda za a zauna a ƙasa a barar raje a sha ruwa.
To dame-dame mata sukan shirya idan za a yi maganar azumi? Ke Kunsa ta magana akan cewa za a sukan fuskanci tsafta na gida da na muhalli, ya kasance komai ya zama a gyare. To kuma zaki ga da azumin, kamar yadda muka yi magana akan kwadayin baki, akan saki samfarin abinci.
Kwarai kam.
Ba kamar yadda kila aka saba an yi tuwo kila shikenan, ko kuma an yi shinkafa ba. Zaki ga mata an da kofa wani lokaci tun karfe, ana ce miki an yi azahar.
An yi azahar ai.
Mace za ta shiga cikin ɗakin girki, tai ta faman babu cikan neman yadda za a yi a fitar da kai kunya. to udame da me kike ganin mata suke
to aini alhamdulillah da an ce miki watan Rajab ya tsaya zan fara timetable wato me ake jadawalin abinci kenan in ga da me zan dafa yau sahur azumin farko in ga me za a ci a sahur me za a ci da bude baki sannan kuma kafin a kwanta me za a dan kara dan korawa da shi saboda kin san aka yi bude baki aka ji sallar tarawihi aka dawo zaki ga lokacin ake dawowa ciki na ya natsa zaki ji ana jin yunwa to tun daga watan Rajab din nan zan fara tanajin abubuwan da zan yi tun da kin san an ce me kurman ido da me da wuri yake fara
kuka haka ne
to kin ga yanayin yadda tattalin arzikin kasar mu yake mazajen ma aikin ka ba za mu bar su da nauyin abu ba tun da har sun ba mu dama mu zo mu nema to mu ma in muka fitan nan fa to kin ga ba a dashi kadai
ba matsayin ki na ma'aikaciya ke ma ki ban bani naki gudunmawa
ne dai da gaske ina ba da gudunmawa ta saboda ni ma ina so in ji daɗi
haka
to da mama
yauwa zai ba da nashi iya daidai gurgudu sannan ni ma zan ƙara da nawa su da kin ga bakin da nawa akwai ni da san kwada
ai kowa ne ma
kwada
da wasila ba ki ga wani murmushi
a ai na hango ki ta ma gosa in jire ne ita ta cakke to kin ga zan yi in kunu ne in an sha wannan kalan kunu yau gobe za a sha kala kaza in an yi na tsamiya yau gobe a yi na tambaji ba a yi na gyada gata kuma a yi koko in ana bukata
wato ana bukata da canjin baki
a
lokacin kuke nuna bajintan ku da kwarewar ku a fannin
rayuwa sosai kin ga yawanci azumi yana zuwa da kwadayi kin san dama yunwa ita ke kawo kwadayi duk sanda zaki ji kina kwadayin abu to yunwa kike ji to shi wannan wata na Ramadan wata ne da zaki ga kana marmarin kaza kuma Allah ma ne iko zaki ga watan nan ko mun talautin ka
sai ya fuwa ce maka
kwarai da
gaske sun gandaye
ai wallahi
sai ki ga kin
yi ran biyu zaki ga kin yi ta hankalin ki kwance to kin ga ciki na yin yaushi dole zamu nemi abin da balance diet wanda zai kyara mana
wanda masu gina jiki wanda za su maida abin da aka rasa tun da rana gaba daya ba cin abinci
ba a sha ruwa ba kuma kin san ruwa yana kara gina jiki zaki ga mutum jikin shi yayi yaushi lokacin azumi wasu da kin gansu zaki gane cewa ana azumi
yanayin fata jikin su
ma ido ya fada zaki ga fata duk tayi yaushi baki ya bude amma ana cin irin abinci masu gina jiki ba wai masu irin ma masu tsada ce sai kin ci apple sai kin ci a'a dan kwakwan banki ne dan kabejin ki dan latas
kin kanan
ne majarin ki eh kankanan nan in ki kadan hada zaki ga zai baki abu ne mai dadi a baki sannan a jika zai miki amfani ke da yaran ki
kuma kin ga ganyenyaki
kwarai da gaske to kin ga wannan abu in aka ce akai amfani da shi zaki ga an yi azumin cikin dadi cikin jin dadi cikin raha cikin karsashi
to wasila kaman a tsarin irin na girki dan kaman da azumi ki kan ga akan canza baki akan yi kuma kala kala kamar wani abu ya dace a ce mai azumi ya ci kuma yaya kamata ita mace ta gabatar da shi wannan ayyuka nata
to alhamdulillah kamar dai yadda Hamida ta faɗa ba sai lalle kana da dukiyar da ka siyo kayan itatuwan nan masu tsada ba ka itatuwa suna da amfani matuƙa gaya a jikin ɗan adam saboda me akwai abin da Bature yake kira da dehydration idan kika ruwan jikin mutum yana tsotsewa so kuma ruwan jikin mutum din yana tsotsewa so abin nan koda yana samun shi ma yana bukatar ruwa dama shi koda yaushe koda yana bushewa shi ma abin da ya fara kamata mutum ya dan fara korawa idan ya kai azumi shine ya dan sha ƴaƴan itatuwan nan ko yaya ne ko dabino ne sannan ka dan sa abu mai dan dimi kunu ko shayi saboda mai kodan ka ya samu settlement kar a sha abu mai sanyi mai zaki yana kawo matsala ga kodan dai don yana da kyau mutum ko me zaka kai kula da lafiyar jikin ka
haka ne
farko tukunna don kodan ka ya kyau kai ma zaka kyau tunda shi kamala
da mashallah lafiya
ba ta yi ba ma daga cikin ciki ne in ka cikin yana da lafiya wajen zai yi lafiya
kamar ya wace za ta iya tsara aikin Ramadan din ya zama mata da sauki tunda kin ita tana azumi ita ma ta galabaita dama an yi sahur ita ta tashi tayi wannan aikin ta da kila ta dan koma dan wata za ta gyara ta dan koma ba ta dade ba ta tashi takwas kila za ta je ta gyara miji zai je aiki ta ƙara koma kila yaran za su je makaranta da sauransu ba ta shirin lokacin da ita kanta ta huta to gon ko ce kamata ce ta fara shiga aikin kitchen na ya kasance ciki lafiya baka lafiya ma'ana ita bata galabaitar da kanta ba ta dan samu hutu kuma ta yi ta gama akan lokaci ya zama ba wai ana jiran ta bane an sha ruwa kuma ba abinci a kasa
eh to ka bayin da Hamidan ta fadare ni dai gaskiya gate ina na shiga kitchen karfe 3 ne duk yawan abin da zan jafa ina shiga kitchen karfe 3 duk inda shida yake na gama
wallahi kusa
eh to ni gaskiya kamar yanda muke ma'aikata
kin ga mukan zo aiki da safe to ni in na tashi muka yi sahur muka gama nakan so in wanke duk abin da muka bata a wannan lokacin bayan nayi sallar asuba
haka
na gama to sai in zo in sa ruwan wanka dama dai ma na sa in juye ma yara to za su tafi makaranta ni ma zan shirya zan zo wurin aiki to mai gidan ba lalle mu fito tare da shi ba dan yakan kai karfe 10 bai fita ba to shi dama zai ƙara sana shi shirin daga gida ni kuma na riga na taho to mun gama aiki karfe 2 mun koma gida to in ka koma fa baka da wannan lokacin dole ne zaka shiga to ko wankin wake zaka shiga ka fara yi zan gama zan yanka abin nan zan yanka abin da zan yanka in fere ne zan fere wanda zan fere to gaskiya daga nayi sallar la'asar zan fara dafa na dafawa in soye na soye
wato an shiga office kenan
an ga an shiga dangadan
kayan da an shirya samu na tanada an tanada dama
gama a karfe 2 da na riga na koma gida na tanada na gama to da nayi sallar la'asar insha Allah kuma za a shiga to karfe 6 kamar yadda wasila ta faɗa na gama komai da komai sai kai wanka kuma in kai wankan nan kuma sai kika mun baki kika wannan aikin ba sai ki ci dadi a jikin ki to sai ki jira kuma lokacin da za a kira sallah sai ka sha ruwa
ni wani abu da na lura da bace kamar tana da wani baiwa ne da in ba san kai zan yi ba sukar a ce nayi san kai sai in ci tana da wani baiwa da kin dan namiji bai da shi in kika lura zaki ga tare suka dauki azumi ita ce wannan aikin shi zaki ga shi ya manale ya zama abin tausayi
ba namiji haka
yake da aiki shi ma zai je aiki amma duk da haka shine yake
ke zaki shi karsa shi
eh dan nan ce ma kun fara yayin ulsa ko mata an ce kuna ta yayin ulsa wai
ko ulsa ya same ku su illa iya ta su nemo abin da za a ta
haka
amma sun narke gaba ɗaya duk inda kika yi daga namiji kawai complain
haron baki wani abu ma kika ya zama
mata amma ke
ai da kika lalle da duk wani ma zai ba da cewa akwai matsala
ke zaki kaman yanzu mu da muka fito din nan duk wannan ayyukan da kunsa ta faɗa dole ne sai ka shirye ka fita
ta kunsa bisa tsarin yanda mata suke samun kansu a wannan zamani na matsalar tattalin arziki inda zaki ga akan magana ce fa ni ba ana iya kaiwa ranar harran ya baci to inda aka kasance namijin ya samu abin da kai ya kawo ba ko a ce da iya dai bakin kokarin sa kila abu ɗaya ne ko biyu ya kawo me mace za ta yi don ganin cewa dai an dai saki an kuma kyautata dai an dai canza ne kamar yadda kowane gida ake dauki wannan wata
gaskiya ai zo mu zauna da ma zo mu saba
kuma
annin dama ne yake cuda na hagu a rayuwar nan ta mu dama ai kaman dai na faɗa din kenan zo mu zauna zo mu saba idan miji kamar ni yanzu miji na wani wasu spices din ma ba shi yake bani kudin ba da kudi na nake zuwa in siya
a to ai mu ci wannan lokacin yanzu
yawa to ya rage namu yanzu ko buhun masara ya zo ya girke mu ai ya rage nawa ne
ke ji san da zai sarrafa kenan
yawa zan yi
to kake fada kuma sai kuma da azumi a kawo miki buhun masara
ba zan yi ba to alhamdulillah wasu ma suna can suna neman masara ba su samu ba to zan yi dambu zan yi kunin masara zan yi dan malele duk in na zauna na gyara na tsaftace abin
da zaki face yan zage zage
yawa zai shige
haka
sai za mu samu ciki lafiya baka lafiya a samu dai a raye kunduli ina ce ba shikenan ba
kawai abin da ya kamata kila miye ce za a dan gyara ta a dan kuma sama abin marmari a
wato kin ga yanzu na ci su taci a nan ba sai in nemi protein ba kuma
sai
ka hada ka samu balance diet din dai da ake
ka dai samu dai abinci mai gina jiki abin da ake bukata
shine kawai abin da ake bukata
Zidi ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren domin jin yadda aka kammala tattaunawar.
To, misali kaman yadda wasila da kunsa suka ce maganar kitchen. Kin ga kun faɗa cewa namiji zaki ga tare kuka dauki azumin nan, kuma ki zaki aikin shara, wanke wanke komai dai na gida. Sannan kuma ki ma zaki fita fiki ji aikin nan. Ta yiwu ma ke sai kin riga shi sammako, kuma shi zai riga ki dawowa. To abin da yafi mata shine ko ba Ramadan ba in kika shiga kitchen gurin girki in doya kika fere kake babbawan doyan nan anan ki samu gefe guda ki fere ki kwashe ki sa a bola bayan kin gama in jajjage kika yi dauki turmin nan dauraye shi ajiye in tuwo ne kin tuka muciyan nan kake ajeta wanke ta a jiye
to ana
rage wa zaki ga ke kanki dakin girkin kitchen din ya miki kyau ya miki natsuwa da jin dadi zaki aiki ki cikin nishadi yawanci aikin da ke ba mace wahala da azumi wanke wanki
gaskiya an tsara
saboda an tsara hatta tsokali sai kiga yan madara ce kin ibeta sai kiga an wurga shi cikin sink din wanke wanki to dole aiki ya cinkushe ya mace yawa dan an gama bude bakin nan ana gama bude baki kakkamta wurin kwashe kayan kwashe plates din je ki daure yake aji ki dawo kafin aje ta rabihi ana bada lokaci da zaka dan huta zauna zaki ga gurin ma ya miki fadi in ma ba babban falo gare ku ba in karamin gudi ne zaki ga gurin ya miki kyau zaki miƙe kafa dan yi fira da mai gida ana dan kallon tafsiri kafin a tashi a tafi in kuka dawo tarawihin nan wannan abincin bayan kin dan gama shi wanda za a ci dauka dan plate din ku sai ki ga cikin nishadi za ku ci abincin an gama shi ma dauki abin ki dauraye
kuma ran san ba shi ba saboda
ba
ki rara kwano ne a
kuma da ba a cire kiwuya kiwuya ne
duk kiwuya ce dama
in kaka cire shi kenan ki cire maran ki cewa ni fa ina kusa in kwanta in yi bacci
wallahi da
ki cire maran ki wallahi zaki ga lafiya
lokacin da yadda aka ce ibadan ce azumi to ki dauka komai zaki yi a watan ramadan ibada ne
sai ki bacci ma ibada ne amma kuma kai
kai mai ma'ana dan saboda kin ga idan fuka kwanta baka aikin nan azumin ya fi nukurkusan ka zaki ci can ciwo can kaza amma in kika tashi dan wanke wanke ne da dan fara kin taba ruwa sai ki ci ruwan nan da kika taba sai ki ji ya sa miki jikin ki wani nishadi kamar kin sha ruwan nan ne in wani dan abu kika yi sai ki ta kina kan ki ce kobo la'asar ta yi sai ki ga la'asar din nan fana yi shi kenan azumin nan an kai gangara
da ne ake wannan gasan yanzu dai ana samu a ci abin da ya samu ne magana kenan guda daya
kuma amma a sarrafa shi ta
yanda a sarrafa shi mai kyau a mishi sarrafi mai kyau mai dadi tunda spice din kamar yadda kun tafi da yanzu ba wai sai lalle na shaguna ba masu tsada mata na hadawa da ke ba in kika duba zaki ga abin da zaki yi sai ki harada ki dan yi star spices din nan naki ki kuma ki kanshi na
wato kayan kamshi da ake
kayan kamshi na ha
yaji ya jine fa
yaji
tumeric din
da farko ruwa ma yes kika samu albasar nan da tarugu ya dan ji sosai bari kika samu manyan tarugun nan ne kanshi ne kyau da ji zaki kosa
kwallai da gaske
ko kananan tarugun ma suna yi
ai kin san wannan sirrin su fa ko shinkafa ce da fa duka kika dafa
kwarai
da wannan sirrin sosai ta hakotawa suke
dabaru ne namu da mata
to shi wannan wata dai kamar yana muka sani wata ne na ibada kuma duk wannan ayyukan zaki ga yana cinyewa mace lokaci gagajiya mukan samu lokacin da mukan yi ibadan kuwa akwai wani shawara da zaku ba mata yana za su tsara su ba samu lokacin da su yi ibada
eh akwai lokacin ibada lokacin ibada dai ni ana wa gani shine shawara kamar da daddare idan dare yayi ke zaki tashi da asuba dole ki yi abin da za a yi saboda shi sai ki kintata ki duba time din da ya kamata ki tashi dan ki samu ki ibada ki kurata abu dide ki karanta abin da zaki kanta ki shiga kitchen ki je ki abin zama ki dora amma ki zo ki zauna fa ki addu'o'in ki wannan mu muna da wannan bonus din mata in kika dora in sabon girki zaki wala Allah zaki tuwo ne ko zaki miya ne in ma ki miya da dadar tuwo zaki kika dora ruwan tuwo zo ki zauna ki dan ki sallolin ki in kika yi sallah ko raka'a hudu ne kika samu kika tashi kaje kika tuka tuwon nan kafin ya gama salala ki zo ki addu'o'in ki zaki by the time kika idan da addu'o'in ki kin tashi sauran kin gama fa tuwo kin kwashe kika ke kin duki sunsun biyu da dutse da kuma ko lokacin da ake tunanin da kamar yadda muka ce uku muke shiga kitchen mu fara abincin bude baki a wannan lokacin dai ba za mu ce muna da time za mu wafce mu je mu ibada sai dai mu wafce time din sallar la'asar mu je mu sallah mu dawo kuma baka jin azumi kwata-kwata tafiya yake yi in ka fara wannan girkin na yamma kwata-kwata baka jin wani sauran gajiya ko wani abu saboda
ai mata
mai ai ji sai ki kalla sallah miki mai ne
kai daga karfe 4 din nan zaki gaskiya da za a sa maza su ma su rika shiga kitchen
sabon jarunta ne Allah yake ba mata
mutu ba akwai kasar da kusa akwai kasar da lokacin akwai kasar da idan aka yi azumin nan na kwana 30 ranar idi idan namiji ya tafi idi yana dawowa to ranar ne yana shigowa zai so miki da kyauta na ban mamaki wanda ke kanki sai kin girgizu wannan kyautan ba na wani abu bane ba wai dan kin ta mishi bude baki ba sallar tashin asuba nan da kika yi na kwana 30 kina yi mishi shi fa yana
munshari
kira ce tashi ne
kaji mazaje
yawa to kiji fa hada no yanzu kamar shawaran na bada na ibada kin hada fa tsuntsun biyu ne kika jifa da dutse daya kin makanki sannan kin masauran mutane yawa kika duka fa wannan lada kika samu ko baki addu'o'in ba kina da ladan girkin nan da kika tashi kika yi
banda tana ma ai kina girkin ma kina
zuke kina
yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi
sai dai in ta saba mu ubangijinta wanda ba ma fatan haka in kika tashi sallan asuba bayan an yi sahur an yi komai kin dan wanke wanken kin gobanki abubuwa kin aje sanda zaki dawo daga office kina dawowa zaki ji wani dadi saboda zaki ji wani
iska ba wani aiki kuma da ke jira
ki kina yi tunanin wannan saban ne kin yi azhar da ku qur'ani kiki ƙara shafa karanta falle kake tashi ki karanta falle hudu a rana in kika yi azhar asuba azhar la'asr magruba isha'i kina da izu biyu ga ya mai in lokaci ɗaya zaki zauna ki karanta izu biyu na awa nawa fa zaki iya ba zaki ji kin gaji zaki ji ina waye waye duk da dai ba shedan amma zuciye ki za ta raya miki cewa ba zaki iya ba kin ga kin yi wannan ana zuwa ƙarshen ramadan zaki ga cewa kin sauke qur'ani shikenan cikin sauki ga lada ga al'ada ga ayyukan ki kin tafi komai cikin sauki
gaskiya maza kuma su ringa nuna cewa fa ana musu
kwarai da
gaskiya ka ringa yabawa kenan to ai kun san yanzu da ba nake magana ta wasila ta yi magana ina ganin majalisar mata da kuma jam'iyyar matar arewa da ya kamata a dauko wannan abin a sashi a faifai sosai ya kamata a ce mazan su dinga gane cewa an fada ku mata jaramai ne kin san yi iya kokarin su kana mun shari a dashe ka a lallashe ka sai ma ka ba ka
a ba ka nemi wurin
sai kana can ka olsan ka ta tashi duk ba tana gaban mamurku kike dafa amma ba ta mata mu ba
kuma ai baki sani
ba sannan kuma a gama a karkare yanzu dan zanin ma tashin asaban da aka sani bisa al'ada na mallam Bahaushe yana wa mata yanzu sun yanke
shi ai sun yanke shi tun shekaru da dama
kana son ko in ji ba hasi to kun ga ya kamata a ce mazan ba wai biyanta zaka yi ba dama matar ka ce ba da abinda ka mata ƙara kyautatawa ne da nuna cewa ka yaba cewa lallai matar nan tawa tana yi ne domin ni domin Allah to aka mata wannan zanin tashin asaba din ai ka fita da ma ba san maza za su duba wannan
al'amari ai ni abinda nake so in ce ma anan ma tashin asuban nan wata fa ba wai single din ta take ba fa ba take tashin asuban nan wata tana da sabon goyo
haka
wata tana da sabon ciki wata tana da tsohon ciki
haka
wata ba ta da lafiya
wata ba ta da lafiya
yawa
wata ma tana son bacci fiye da
miji akwai wanda zaka ga ba ta da lafiya sosai ma ita kam amma haka za ta tashi duka wannan ya zama wajibi ne
ai ba ki sani ba akwai wanda yake cewa shi da daddare sa kwara yake so ku sabantu
abin ke amma yawanci su ne dai yayin da matan nasu yake magana gurin baban mu bai cin dimame
sabon
tawo da asuba sai an tuka mishi kullun kwanan duniya sai an dama miyar dai da mu ba amma
to ai miya in ki lura miya ai ba ta da matsala shi dai wannan sabon tawo da za a tuka
shi gaskiya kamata gaskiya mu ringa guga jigida ne wurin burge mazajin nan kun baki iya baki kunna gidajen radio ana yi
kwarai da gaske
kike koya yau wace koyan ma wace koya bace ba himma kuma kociyan ki ina so in yi abu
kaza ba girman ka a cikin girki
wallahi babu
to ai shi girkin nan fa shike ara dankon soyayya a cikin iyalai ba ma tsakanin mata da miji kadai ba
wannan ji bature ya ce wai idan kana son ka shiga cikin zuciyar namiji to wai ka shiga cikin
ciki kwarai da gaske ai bature bai ƙarya ba a wannan fannin zaki ga ko yara ne suna alfahari da mahaifiyarsu akan cewa ta iya girki har Allah ya ce ba su san ci ba su ci kin ga wannan lokaci ne duk da cewa mata babu wai abin amma ne idan mace ta iya sarrafawa kamar yadda kumsa ta ce an kawo mata buhun shinkafa buhun masara akuwa zaki yi dambu mai dadi zaki yi tuwon gari zaki yi tuwon tsaki zaki ci shi kamar tuwon shinkafa in kin iya zaki yi alalan masara zaki yi kunu sannan zaki yi fate sannan zaki dafa shi burabusko ki mai lafiyayyen miya a miyan nan za a bambanta sai ki samo alayyahun ki mai sauki ki buga mai taushe ki samu dan kifin ki koda mun tsukawa kika yi
aka bewa
da ka bewa da wannan tarugun da wasila ta ce mai manya-manyan da ka sha haba ai ranan koda a ce kai dai talauci ya kare a gidan
gaskiyar magana
ba ranan da an ce wa dai an ci dadi sannan shi fa kanshi mai gidan nan zaki ga har Allah yake yana cewa kai ku zo a je gida na yau a sha ruwa saboda me saboda wannan girkin ne da
kuma zaki ya rafa miji asiri saboda bai kawo da yawan ba kuma bai kawo ma na dadin ba amma kin sarrafa fashi
kuma shi yayi dadi kwatai da kasu
to da fatan zani azumin nan lafiya kuma zamu amfana da shawarwarin da muka ba wa junan mu dama tunatarwa ne ba cewa aka yi ba a sani ba Allah ya taimake mu
lalai mahaba da wata mai falala
ramadan
ya dan uwa mu yin ma yau ga wata mai alfarma ya dawo
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555
alfarma ya dawo
Assalamu alaikum ya yan uwana
Ramadan
yau ga wata mai falala ya dawo
to madalla masu sauraron mu da fatan da kuna jin dadin shirin mun samu kiran mu na farko da wa muke magana
Assalamu alaikum mai magana Jallo Garba Dinawa daga Sokoto a Nigeria a gaskiya dangane da wannan musamman ma wannan lokacin azumi irin hindun wanda mata ke yi musamman ma na gida da yin abinci da sauransu da yin abubuwa da na kyautatawa irin karatun alqur'ani da sauransu abu ne wanda ya kamata gaskiya a yaba musu kwarai da gaske sai da muka duba gaskiya matan nan suna kokari kwarai da gaske musamman ma ko ba ga azumi ba balle a ce ga azumi kuma suna kyautatawa irin wanda ya kamata gaskiya abu ne wanda ya kamata a ci gaba da tausaya musu da kuma girmama su da yi musu abubuwa wanda ya kamata don su shiga daɗin yin hidimomi na yau da kullum wannan ita ce gudunmuwa ta nagode
to mun gode Bello Garba sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana
Hajiya Amina kuna magana da injiniya mai gyara makeri kwanta gore jihar Niger.
To malam injiniya Zara ce.
To Hajiya Zara.
Barka dai, barka da shan ruwa.
Gaskiya mu dai ba abin da zamu ce muku sai Allah ya saka da alheri. Muna jigina saboda mata gaskiya suna dawainiya ba karamar dawainiya ba. Sai dai abin da zamu ce Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya hode mana abin da mun ka musu hidima. Gaskiya akwai jingina dole a jingina irin hidimar da mata ka yi irin watan nan gaskiya tsakani da Allah
to mun gode da wannan kira naka kiran mu na gaba da wa muke magana
Hello assalamu alaikum Shafi'u na nan tana da rawar hukumar Kauba jihar Kaduna tarayyar Najeriya
muna jin ka Shafi'u
ni abun yawa ni abun da zan faɗa maza ma fa jarumai ne yanzu aka duba kasar Saudiya maza ne masu shiga kitchen din fa saboda kawai a ce maza ba jarumai bane mazan ma fa jarumai ne fa kuma kiran da zan yi ga mata da Allah in an dai girkin na an gama da Allah da rinka wanka haka ana dan fesa turare da dan mai mai dan kanshi haka da Allah dai ana shiga dress mai kyau haka
to mun gode da wannan kiran naka sai kuma kiran mu na karshe da wa muke magana
Bashir Cela ne daga nan lafiyan bare bare
muna jin ka
alhamdulillah wannan yanayi da muke ciki mata suna kokari sannan kuma su kare kokari saboda mafi akasari mata suna bari al'amura na gida yana cakuɗe musu a wannan yanayi na azumi musamman lokacin buɗe baki lokacin da aka mata yi tanade na zuwan wani lokacin na shan ruwan sai ga mata wadda sun koma shirgoliyar su har lokacin zai kure musu mana dai yana da kyau mata su tanadi lokaci domin a yi komi da wuri a gama da wuri na gode Bashir Cela da ganin lafiyan bari bari
To mun gode da wannan kira naka kuma masu sauraron mu da fatan dai kun ji dadin shirin kuma a haka muka zo karshen shi a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Dadi Balewa da injiniyar mu ta yau da abokiyar aiki na da ta tayana gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya